ba ne yana nuna cewa kashin mako ne ma wasu mahara su kai hari a wasu kayuka na yankin numa inda ku aka samu asarar rayuka da kuma kwana gidaje yayin da wasu kawai yanzu ba ma san inda suke ba Honorable Salim Taidi ita ke wakilta yankin na numa a majalisar dokin jihar Adamawa tace yanzu haka ma sun binne tare da mutum 23 ciki ko har da mata
kashe mata yanzu wanda aka ga yara kanana da mata aka kakkashe da maza wanda muka business yanzu mutane kusan 27 aka binne yanzu ana ta akwai wanda ba gan su ba ana kan nema
to wai kai na batun mata da kananan yaran da tace an ga kwa da su a yankin Abar na jihar Taraba haila yare ga yan majalisar
mata da ma da bi mata hostage amma an sake su an sake wasu an kashe wasu mutum mai da aka tata shi ma mata ne da
to sai dai kuma mu kada shin kakakin rundunar yan sannan jihar Adama DSP Habibu Musa Muhammad wanda ku tabbatar da harin da aka kai a yankin Numa ya kun wasanta batun garkuwa da mata da ma kananan yaran da aka ce a yi to amma kuma yace suna ma kokarin zakulo maharan da ke kai wannan hari
eh ba mu samu labarin tafiya da mata da kananan yara ba sai dai akwai inda sun gudu sun shiga lunguna da dama kuma an wasu sun daddawo ba mu samu da labarin a ce an kama an tafi da su ba to mun ji kuma labarin akwai wasu sun dan sami abin nan kaje amma ba mu samu yawan numbers su ba har yanzu amma ɗan sanda da suna bincike akai insha Allah in an kama wani da kuma number din da zamu
wannan mako na zuwa ne yayin da shugabannin al'umma yankin na Abare ke motsa zargin cewa suke kai wannan hare-hare batun da suka ce wasu ne mace kokarin hada su fada da al'umman Bashima wanda ko suka dade suna hulɗan zumunci
sunana Ali Madugu Abare to korafe-korafen da muke da su dai akwai labarin da yau muka ji wanda gaskiya bai mana dadi ba wannan labarin kuwa shine akwai wata ƴar majalisa daga Adamawa wanda ta fito tace abubuwan da suka faru a Bonki da Nzumusu da Yanga mutanen Abare ne don gaskiya ta mana ba daidai ba mu da bace ma zaman lafiya muke yi don in ka lura duka al'amuran mu na Abare kashi 80% mu da bace ma muke yi tsakanin mu da bace ma ba tashin hankali
ni sunana Ahmed Bakare ni kuma kansula ne a Abare a wodi tunda aka fara rigici a daunin bace ma suna zuwa bana mu ta musu gomi ba to abun ya ba mu mamaki yanda suna ce muna kai musu hare-hare kuma lokacin da kanal ya zo da sojoji ya ce idan mutum ya kawo bukar ma dauki doka a hannunmu mu kama mu ba hukuma
ita ma dai kuwa rundunar yan sannan jihar Taraba ta bakin kakakinta SPW Musa ta kuwa musu ta batun garkuwa da matan inda ku ta bayyana irin matakan da aka dauka a wannan yanki.
Ban da labari kafin ma wannan lokacin ya fage yan sannanmu a wannan labari akwai su Smile Office akwai su Allah Gwaje Jansu Maraba kunu da kuma ma cikin kunu ne suke so kaga duk wannan dabaru ne ya tabbata ga samun da zaro ya tsaro a wannan wurin so muna iya kashe kokori kuma da ne sai mu suna wannan wurin dare da rana
eh sai dai mu sake nan da ke ma zama kakakin ran yan sannan jiha Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.